sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da fatan kuna cikin koshin lafiya. Zahra Aminu Fage ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku. A wannan shiri na yammacin yau Laraba 17 ga watan Mayu na shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labarai.
To zara shugaban Amurka Joe Biden ya soke balagurunsa zuwa Papua New Guinea da Australia mako mai zuwa domin ya ci gaba da tattaunawa da shugabannin majalisar dokoki akan faɗaɗa kofar ƙarancin bashi. A yau Laraba, Majalisar Dinkin Duniya ta buƙaci taimakon dala biliyan 3 domin tallafa wa waɗanda rikicin da ya ɓarke a watan jiya a Sudan ya shafa. Rasha tana ci gaba da matsin lamba a gabashin birnin Bakhmut a cikin sa'o'i 24 da suka gabata, inji rundunar sojojin Ukraine a yau 17 ga watan Mayu.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin namu na yau za ku ji cewa gwamnatin jihar Anambra ta yi Allah wadai da kisan wasu ma'aikatan ofishin jakadancin Amurka biyu a wani hari da ɗan bindiga suka kai akan ayarin motocin da suke ciki a jiya talata. Sannan za ku ji cewa kungiyar 'yan jarida ta ƙasar Kamaru ta yi Allah wadai da kisan wani ɗan jarida wanda ake zargin mayakan 'yan aware ne suka kashe shi a yankin arewa maso yammacin ƙasar. Kamar kowace ranar Laraba, yau ma muna tafi da shirin arewa a yau wanda Nasiru Adamu Al-Hikaya ke gabatarwa. Sannan za a ji kaɗan daga cikin ra'ayoyin masu saurare, amma yanzu sai a gyara zama a shakashi na farko na labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Shugaban Amurka Joe Biden ya soke balagurunsa zuwa kasashen Papua New Guinea da Australia a mako mai zuwa domin ya ci gaba da tattaunawa da shugabannin majalisar dokoki akan faɗaɗa kofar ƙarancin bashi. Sakatariyar jarida a fadar White House Karine Jean-Pierre ta faɗa a wata sanarwa cewa shugaban zai dawo Washington a ranar Lahadi bayan taron kolin kungiyar kasashe mafiya ƙarfin tattalin arziki guda 7 a duniya G7 a Hiroshima a ƙasar Japan don tattaunawa da shugabannin majalisa kafin ƙasar ta shiga wa'adin biyan basu sakanta. Da aka tambaya ko menene sakon da shugaban zai aike wa kawayensa a kan ziyarar da ya shirya kai musu domin ganawa da su, babban jami'in shirya harkokin tsaro a fadar White House John Kirby ya faɗa wa manema labarai a jiya talata yayin wani taro. Yana cewa shugabannin sun fahimci cewa shugaban na Amurka na buƙatar maida hankali akan wannan tattaunawa don kaucewa laifin wuce wa'adi na biyan bashi. Yau Laraba, wato Biden zai tashi zuwa Hiroshima na ƙasar Japan. Daga Japan ɗin ne kuma aka shirya zai kai ziyara a birnin Sydney domin halartar taron koli na kungiyar ƙawancin tsaro a Indo-Pacific ta Quad tare da kai wata takaitaccen ziyara a Port Moresby na Papua New Guinea domin ganawa da shugabanninsu a birnin Pacific wanda wato ya soke wannan balagurum. A yau Laraba, Majalisar Dinkin Duniya ta buƙaci taimako na dala biliyan 3 domin tallafa wa waɗanda rikicin da ya ɓarke a watan jiya a Sudan ya shafa. Hukumar ayyukan jin kai ta Majalisar Dinkin Duniya ta ce tana buƙatar dala biliyan 2 da miliyan 600 ta taimakawa waɗanda har yanzu suke cikin Sudan. Tana mai cewa mutane miliyan 25 da ke cikin ƙasar na buƙatar taimakon jin kai da kuma kariya. Ramesh Rajasingam shi ne shugaban ayyukan ofishin hukumar jin kai ta Majalisar Dinkin Duniya a Geneva ya ce faɗar Sudan ta babban kalubale ne ga al'umman ƙasar Sudan ɗin. Rajasingam ya ce rikicin ya yi sanadiyar mutuwar mutane aƙalla 676 amma ainihin adadin ka iya haurawa. Ana kuma buƙatar wani ƙarin dala miliyan 400 ga hukumar 'yan gudun hijira ta Majalisar Dinkin Duniya domin taimaka wa waɗanda suka tsere wa yakin zuwa ƙasashe makwabtan Sudan. Rasha ta ci gaba da matsin lamba a gabashin birnin Bakhmut a cikin sa'o'i 24 da suka gabata, inji rundunar sojojin Ukraine wanda suka faɗa a yau 17 ga watan Mayu yayin da bindigogin artillery Moscow suka yi lugudan wuta akan fararen hula a kudancin ƙasar kwana guda bayan wani hari mafi muni da ta kai ta sama a kan Kyiv da wasu garuruwa na ƙasar Ukraine.
An jima kaɗan Baba Yakubu Makiri zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu fara da rahoton mu na farko. A jiya Talata ne wasu ƴan bindiga suka kai hari kan ayarin motocin ma'aikatan ofishin jakadancin Amurka a garin Ubaru a jihar Anambra. Harin da ya sanadiyar mutuwar ma'aikatan ofishin biyu. Gwamnatin jihar Anambra dai ta yi Allah wadai da harin yayin da jami'an ƴan sandan jihar suka ce suna ci gaba da bincike. Wakilin murya Amurka Alphonsus Okorebe ya aiko mana da ƙarin bayani.
Gwamnatin jihar Anambra kudu maso gabashin Najeriya ta bayyana fushi tare da yin alawadai da harin da wasu ƴan bindiga suka kai kan wani ayarin motocin ofishin jakadancin Amurka wanda ya sanadiyar mutuwar jami'an ofishin jakadancin guda biyu da ƴan sanda biyu a yankin Ubaru a yammacin jiya Talata. Rundunar ƴan sandan jihar Anambra da ta tabbatar da aukuwar lamarin tare da cewa maharan sun cinna wa gawarwakin jami'an da motocin su huta.
That is even coming at a time when the state has started enjoying an improved security situation.
A cewar Mr. Christian Aburi mai kakakin gwamnatin jihar. Gwamnatin jihar Anambra ta yi fushi sosai da wannan al'amari da ke zuwa a lokacin da jihar ta fara more ingantuwar yanayin tsaro. Gwamnatin jihar ta yi alawadai da wannan harin kuma ta sha alwashin sai ta zakulo duk waɗanda suka aikata wannan ta'asar daga duk inda suka buya. Yanzu ƴan sanda sun ce aiki na ci gaba da gudana karamar hukumar Ubaru inda harin ya auku kuma kawo ga lokacin tura wannan rahoton ba a kamo waɗanda suka aikata wannan danyen aikin ba.
Operation is still ongoing. There is serious operation going on in Ubaru. As soon as I get more information, I'll get back to you.
Aiki na gudana, ana nan ana gudanar da aiki na gaske a can garin Ubaru kuma da zarar na samu ƙarin bayani zan kira ka. In ji kakakin rundunar ɗan sandan jihar Tochukwu Ikenga. Tuni fadar White House ta Amurka ta bayyana cewa ma'aikatan ofishin jakadancin Amurka ƴan Najeriya ne al'amarin ya rutsa da su kuma babu wani ba Amurka cikin waɗanda harin ya shafa. Karamar hukumar Ubaru dai na ƙara ɗaurin suna a jihar Anambra da ke fama ainun da ayyukan ƴan bindiga. Saboda ko a watan Afrilun bara wasu ƴan bindiga sun kai hari ofishin ƴan sanda a garin Atani da ke karamar hukumar inda suka hallaka ma'aikata hudu. Alphonsus Okorebe, muryar Amurka daga Enugu, Najeriya.
A gaida Alphonsus. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Ga Baba Yakubu Makiri da ci gaban labaran duniya.
Rasha ta ci gaba da matsin lamba a gabashin birnin Bakhmut cikin sa'o'i 24 da suka gabata, inji rundunar sojin Ukraine wanda suka faɗa a yau 17 ga watan Mayu, yayin da bindigogin artillery Moscow suka yi lugudan wuta kan wasu fararen hula a kudancin kasar kwana guda bayan wani hari mafi muni da ta kai ta sama akan Kyiv da wasu garuruwan kasar Ukraine. Dakarun Rasha sun kaddamar da hare-hare 55 a kan wurare da Ukraine ɗin take a Bakhmut a wurin awuni guda da ya gabata. Babban hafsan sojan ya bayyana a cikin sanarwarsa ta kowane wuni, ya ƙara da cewa ana ci gaba da gwabza ƙazamin fada a Bakhmut da ke zama a fagen daga kuma cibiyar da sojojin Rasha suka fi dannawa a gabashin Ukraine. Sojojin kasar Rasha sun kai hari akan wurare 57 da sojojin Ukraine da kuma fararen hula da suka kai hare-hare ta sama guda 96 a tsawon lokaci guda, inji rundunar sojin kasar, inda ta ƙara da cewa sojojin saban Ukraine sun harbo jirgi mara matuƙa ƙeran Iran guda 10 da jiragen leƙen asiri guda 6. Wani na'urar kariya da makami mai linzami da na Patriot da kasar Ukraine take amfani da shi da Amurka ke yi ya samu wani ɗan lahani daga jikinsa, amma wato daga wannan hari da Rasha ta kai, inji wasu jami'an Amurka guda 2 wanda suka faɗa a jiya wato Talata kenan. Sannan sun kuma ƙara da cewa da alaman wato injin bai lalace ba. Kasar India ta ƙara ɗaukar matakan tsaro a yankin Jammu da Kashmir saboda ƙaruwar hare-hare ƴan bindiga a daidai lokacin da ake shirin gudanar da taron ƙungiyar ƙasashe 20 masu ƙarfin masana'antu ta G20 akan harkokin yawon bude ido a yankin Himalaya, inji jama'a yau Laraba. birnin Srinagar headquarters tarayya a lokacin rani yana shirin karban bakoncin wato rukunin aiki akan harkokin yawon bude ido na kasashen G20 daga ranar 22 zuwa 24 ga wannan watan Mayu a cikin jerin taruka da za a gudanar gabanin taron kolin G20 wanda za a yi a birnin New Delhi a watan Satumba Kungiyar 'yan bindiga masu tsaurin kishin Islama sun zafafa kai hare-haren su akan wannan shekara a yankin Jammu wanda yake tsallakin tsaunuka da kwari na Kashmir inda Srinagar ke tuni aka kashe sojoji 10 da fararen hula 7 a hare-hare guda 4 a garin na Jammu a wannan shekara
A gaida Baba Yakubu Makiri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotannin namu. Kungiyar 'yan jarida ta kasar Kamaru ta yi Allah wadai da kisan wani dan jarida da ake zargin mayakan 'yan aware ne suka kashe shi a yankin arewa maso yammacin kasar. A yayin da ake gudanar da wani biki a Baminda ne dai 'yan bindigar suka kai wa dan jaridar hari lamarin da kungiyar 'yan jarida suka nuna damuwa akai wakilin murya Amurka a Kamaru Muhammad Rabi'u ya aika mana da ƙarin bayani
an harbe har lahira dan jarida ranar Lahadi a Baminda jim kadan kafin maraice labari da magajin garin Baminda Mr. Peter Chinwe ya tabbatar yan jaridu a kasar Kamaru na kalubalantar hatsari musamman ga waɗanda ke bin layi mai zaman kansa
jaridanci ya zamanto shede in ba za ka fadi abin da ya kamata ba muddin kace abin da ya kamata za ka fada a bakin ranka ne yan jarida ba na wasa ba aka kashe yan jarida ba na wasa ba aka kulle wani abu in ka fada abin yaje bai yi ma waɗanda ka fada ba dadi ba ko yan siyasa ko sarakuna sha kama ka kulle yanzu ya zamanto jaridancin ma bayan da ake yi da ake yi yanzu ba yanzu dan jarida yana tsorace yanzu ya zamanto dan jarida gidan shi ma wayan su har da gadin sojawa suke dauka domin rayuwar su da rayuwar iyalin su ba su nan a cikin kunciyan hankali jaridanci a Kamaru yanzu kam shede a hankali kawai she addu'a da sadaka
yan awarin sun isa wurin bikin inda suka taka rawan gani a yayin da ake gudanar da taron maraice na zamantakewa yan awarin suka bude ma Mr. Anyendeso wuta sosai suka tsere akan babura a halin yanzu dai ba mu san dalilin da yasa suka kai wa dan jaridan hari ba domin kuwa a lokacin akwai mutane da dama da basu yi barazana ba
to alal hakika rayuwar dan jarida dai na cikin hatsari yanzu duba ka gani kwanaki da aka dauke wani dan jarida mai suna Martinez Zogo ya dade ba a ganshi ba da aka tashi ganin shi ya ka samu an yi gunduwa da shi wannan abu ya tama gwamnatin Kamaru matika da hankali gwamnatin Kamaru ne ta fito tace ta dauki nauyin wannan magana a ba sa haske akan wannan abu to gwamnatin Kamaru dai sai a dada gode mata gwamnatin Kamaru ta kare haƙƙin yan jarida don ko shi ani Martinez Zogon nan wato ana yawan kisa a Kamaru ai kisan gilla ma na Kamaru amma gwamnati ba ta dauki abin kaman da ta dauki shanin kisan Martinez Zogo ba tace ko waye mai da hannu a ciki abin ki ka laluɓo shi a kama shi yan jarida na cikin tashin hankali to yanzu gwamnati za a kai kuka wajenta ta dada sa ƙarfi da ƙarfe a keto rayuwar 'yan jarida a ba ma jarida muhimmancin ta
aikin jarida a Kamaru ba abu bane mai sauki a cikin al'ummar da yanzu ke fama da cikas ga 'yancin 'yan jaridu la'akari da yanda gwamnati take kan bakanta ga ci gaba da tsare duk wani mai dauke da sirrin da ke iya tarwatsa tsarin tsaro don auna wahalhalu na gudanar da aiki mafi kyau a duniya a cikin wannan kasa da mulkin demokradiyya yayi jinkirin tashi ya zama dole ga 'yan jaridu su yi tsayawar daka don maida masana'ar martabarta Muhammadu Rabi'u Damba muryar Amurka daga nan gaundar cibiyar Adamawan Kamaru
A gaida Muhammad Rabi'u kada a manta wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16.25 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma ga shirin mu na gaba
Domin fa'are wada harbisi da yawan barna ba kariya
arewa a yau masu sauraro barkanmu da kasancewa shirin arewa a yau
da ke duba lamuran da suka shafi yankin arewa mai jihohi 19 kama daga lamuran tsaro kuncin tattalin arziki garan bar yara kanana kan tituna tarbiyya tarihi da sauransu a sabon shirin za mu saki duba lamarin tabarbarewar tsaro ne dattijan arewa Alhaji Lamido Umar Cikaire ya ce dawowar arewa irin ta da gabanin zuwan turawan ingilishi ba abu ne da zai zama mai sauki ba Lamido Cikaire na magana ne kan yadda lamuran tsaro suka tabarbare kama daga arewa maso gabas har abun ya koma arewa maso yamma
eh taron zumunci ba amma don taron ci gaba kam har abada babu wani kungiyar gwamnati ta arewa da za ta sa arewa ci gaba babu kungiyar sarakuna na tutocin Shehu Usmanu don sun hadu ko su hadu ko su rabu ba za su cutarwa arewa da komai ba haka gwamnonin ya so su yi kungiya ko kar su yi gwamnonin abinda suke a jihar su shine abinda zai ciyar da imma sunan sa arewa ko jiha amma don dai a hadu kawai wannan zumunci ne da kuma bege abu mai kyau da ya wuce wanda ba zai dawo ba har abada an taba yin jihar arewa ya wuce har abada ba zai kuma dawo ba har abada yanzu kuma ana jihohi sai dai ko ba mu san abinda Allah zai kawo zamani gaba ba ta yi jihohin a ƙara yanka su ko kuma a dunkule guda biyu ko guda uku amma a ce wani abu ya dawo arewa wannan kam a farka tun da wuri ba zai dawo ba babu shi yanzu kuma ba zai dawo ba har duniya ta nade
na tabbatar wani da inda na wuce ban yi wannan tambayar ba zai ce ina bi na bashin tambaya me yasa abun ba zai dawo ba me ya bata abun da har zai hana shi dawowa kaman da
ba baci bane zamani ne zamanin zamani haka yake babu abin da da ake yi ya dore har abada babu shi sai Allah ya kawo canjin sa da Shehu Usmanu ne da shi da Muhammadu Bello su suka raya arewa ta fitar musulunci har arewa ta samu ci gaba da daukaka wannan ya wuce har abada ba zai dawo ba za a samu madadin Shehu Usmanu da Muhammadu Bello ba sannan kuma shugaban mu Sardauna shine premier shine shugaban arewa a dunkule arewa daya haka kuma yayi har ma waɗanda suke musulmi da waɗanda suke krista da wanda suke ba su da addini suna tsafi ma har yau suna begen Sardauna domin ya ida rantsuwar da yayi shi shugaban arewa ne wannan ya wuce har abada da aka dawo arewa aka raba ta akwai arewa maso gabas jihohi shida akwai arewa maso yamma jihohi su ma shida akwai kuma tsakiya nan su ma jihohi watakila shida ko to aka dawo jihohi shida yanzu ya za a samu arewa kuma tun daga tsarin mulki yadda yace kowaye mai cin gashin kansa ne ba a haduwa a Kaduna duk arewa a zo manyan arewa ko shugabannin arewa ko masu ilimin arewa su zo ga kudin mu ya zamu ciyar da arewa gaba a kowa jiharsa saboda haka to ya zaka ce kuma gwamnati ya tafi da jiharsa kuma ka ce ya je kuma baya biyan albashi misali wani kuma yana biyan albashi to menene ci gaban arewa jihar da ba a biya ta albashi ba gwamnati ta bai biya ba da wannan jihar an biya albashi to me amfanin suna arewa kowa ya jiharsa ne to yanzu sai mu dinga kama jihohi da nagartansu ko da kasawarsu amma maganan wai yau arewa wannan arewa mu mu hadu arewa mu ba zai yi ba ya tafi har abada in muna so mu yarda tun da wuri in muna so kuma mu makara daga baya mu ga uwar barin kai ko ba mu ga uwar barin ba bai babu shi
yawa to ina ga karshe da idan aka samu matsala a birane da yadda ake shine idan duniya ce mutum zafi sai koma kawai sai je zauna arewa akwai abinci akwai gona akwai komai amma yanzu kuma kauyukan ma sun fi ban tsoro saboda rashin tsaro nan mutane suna garuruwan su arewa ba sa bacci da yawancin wasu jihohi da dama ba sa bacci da kiddu biyu a rufe saboda babu tsaro shi ma wannan zamanin ne kawo
yawwa kamar yadda ka ce za mu ce arewa duk ba ta bacci duk arewa ba ta bacci jihohi ne kaɗan a cikin arewa wanda ba sa bacci to shikenan har ma wanda suke baccin su ma suna da abin da suke kokawa kamar yadda ka ce talauci ya ƙaru a ƙauye don me noma da kiwo su ne uwa uba su ne arziki su ne wadata su ne kashe yunwa to sai aka samu sun mutu a ƙauye yanzu in ma akwai su to ba kaman da ba don me domin shugabanni ba su mai da hankali akan noma da kiwo ba kaman shugabannin da muddin kuma ba za su mai da hankali akan noma da kiwo ba to talauci ya dinga addabar mu daga nan har mu mutu babu wani abu da za a ce ana taimakon kuɗi a ba mutum 2,000 ko a za a bashi bashi yayi wani dan yin sabulu a za a bashi bashi yayi noman rani a za a bashi menene a baka masa yan injina a kawo masa dan taki duk ba zai yi ba noman daminan nan tukunna sai an inganta shi in ba inganta shi ba ba a tsaya a kansa ba to wallahi talauci ya dinga addabar mu kenan ya aka yi kuma wannan abubuwan suka tabarbare a jihohin guda guda ko ko arewa duka shine tabarbarewar shugabanci masu hawan shugabanci yanzu kusan ba za mu ce duka ba amma za mu ce kashi 90 din su yan amore ne yan akecere ne wani yana ganin yanzu babu kasuwar da tafi ka zama gwamna samun kuɗi ba sai da gida ba ba sai da fata ba ba sai da auduga ba noma ba ba kiwo ba ba masana'anta ba ba inda ake samun kuɗi muna muna tsakani da Allah yau 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 ka je ka koye su sun zama naka sai ka hau mukami a jiha na gwamna don duk kuɗin jihar ta naka ne sai yadda kaga dama za ka yi da su abin da ya kamata kuma a jihohin mu duk jihohin noma ne to in ba jihohin gwamnatocin sun tsaya sun inganta noma ba da kiwo muna tafiya a zamanin da tun da aka halici duniya haka muke noma ko haka muke kiwo to mu da talauci tukunna ma
shi kuma da tijin arewa Alhaji Shehu Ashaka na cewa matukar sarakuna za su dau aikin su na garin kaka da kakanni za a iya samun maslaha
iyayen su da kakannin su to Allah ya horewa mutane suka san yanda suke tafiyar da mutanen to aka bata musu ne kuma su suka yi fushi suka zauna suka sa ido wadannan wani siyasa dan kasuwa ne yana da ranar zuwa yana da ranar tafiya ko ba su ga dan zuwa ba su ranar tafiya dama anan ka same su kuma zaka tafi ka bar su anan kuma su da mutanen kasa ne su kuma amanan mutanen aka ba sai sun dawo sun sai sun fahimci wannan abin ba kafin wannan musibar ta wadai Nasiru amma musibar ta bukan ta wuce inda ke tunani ba
wato wanda yana da ya nuna sai sarakuna sun dawo sun dauki aikin su na kula da jama'a sannan za a samu maslaha
za a wurin wannan abin za a samu maslaha amma in ka bar wannan abin a hannun ɗan siyasa yanda ake tafiya yanzu wallahi in shekara 40 za a yi baba mutum ne ba baka san shi ba sai lokacin da yake da bukata da kai shi ko wannan dama akan abin kasamin shi sai sun yi hakuri sun duba amanar da iyayen su suka barwa suka bar musu ta mutane sannan a wurare wannan rikicin mun zauna cikin da ba telefon ba wani computer ba komai amma duk inda wani mutum ya duk wani inda wani mutum ya taku daya biyu uku sarakunan nan suna da labarin area kowa suna da labarin abin da ke faruwa a ko ina nasu suna da waɗanda suka ba amana su kula da waɗannan din ba kudi suke nema ba ka ba ga mutuncin su to an zo an ki ba su mutuncin su saboda haka su kuma sun yi tsufi sun bar mutane an shiga masifa wanda su kuma sun manta iyayen su ne suka bar musu gadan mutane gadan mutane aka bar musu wallahi mutu wannan bala'i in dai ba dawowa aka yi aka gyara wannan abun ba aka dawo da mutanen nan darajar su ba aka nuna mu suna da abin yi aka nuna mu suna da mutunci a wurin mutanen wallahi ba za ka wata shi ba sai an kace wannan rigimar to kaji amma
wato Alhaji Shehu akwai ma wannan labarin ma da ake bayarwa na lokacin da Boko Haram suka shiga Kano suka kai ari kan marigayi mai martaba sarkin Kano Alhaji Ado Bayero masu rike su wato dogare kenan suka sadaukar da ransu
a gaban kofar motar da za a harbe su ya zo tsaya a wurin a gaban shi aka harba shi ya mutu a jikin kofar mai martaba sarkin Kano din dogari ne ya zo ya tsaya a wurin ba magani gare shi ba shi ya yarda shi ya mutu dan mai gidan sa ya tsira
wato wannan abin da yake koyarwa yadda na ji shine su sarakunan nan ba sa jin ba da sun samu ne da an ce har ma duk abubuwan suka wuce bai firgita ba ba abin da ya same yana nan yana zaune bai nuna tashin hankali
yana zaune a motarsa kuma bai har ya mutu shi bai rabu da hidiman mutane ba kuma bai rabu da mutanen ba kuma mutanen ba su rabu da shi ba
wato wannan ya nuna dai girman shugabanci idan Allah ya ɗora wa a mutum ya abu na shugabanci ya tsaya tsayin daka ya sadaukar da komai nasa saboda jama'arsa
saboda abin da zaka kula Nasiru su fa sarakunan nan mutane suka gada ba kudi suka gada ba biyo mutane su kuma shine gadar su
a gaishe ka da tijon arewa Alhaji Shehu Ashaka sai wani lokaci mun samu dama ma sake wata zantawa wasu sauraro duk anan ma zamu nade ta barmar shira sai makon gobe in Allah ya kai mu zamu dawo da sabon shira a madadin muryar Amurka ni Nasiru Adamu Alifaya da shirya kuma na gabatar da shirin ki cewa mu zama lafiya wassalamu alaikum
to salatai sai fa ku himmatu dan ku jara kasar
an gaishe ka yanzu kuma sai ka dan daga cikin ra'ayoyinku da masu sauraro kuka turo mana ta email
wasiƙa ta farko ta haɗin gwiwa ce tace salam VOA Hausa Hakika ganawar da zababban shugaban kasar Najeriya Ashuwaju Bola Ahmed Tinubu yayi tare da madugun canji Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso tabbas yake nuna mana ya dauko hanyar gyara ga kasar mu domin mu talakawa muna farin ciki da wannan al'amari fatan mu Allah ya kawo mana saukin rayuwa da zaman lafiya a Najeriya sako daga malamin kura garin sarkin noma a jihar Yobe da Ayuba Isa garin sarkin noma da Yaro Biniya garin Malam wasika ta gaban mata hadin gwiwa ce daga baban dimamman bande da Allah sarkin yankin Nima da taso unguwar Tudu suka ce mun yi Allah wadai da kashe yan sanda biyu da wasu ma'aikata a ofishin jakadancin Amurka dake jihar Anambra Allah ya kare sake faruwan hakan a nan gaba amen wasika ta gaba kuma ta fito ne daga Sani Muhammad Chindo unguwar Karofin Madaki a jihar Bauchi yace salon VOA Hausa zan yi amfani da wannan dama in yi kira ga gwamnatin jihar Bauchi a ƙarƙashin jagorancin Sarauta Bala Muhammad Kauran Bauchi da ta yi wa Allah ta yi hukunci mai tsanani akan duk wanda aka kama da yin kwacin wayar hannu da wasu bata gadan matasa ke yi a jihar Bauchi ganin yadda lamarin yake neman zama ruwan dare ga duniya da fatan wannan kira nawa zai kai ga kunnan waɗanda ya dace wasika ta gaba kuma cewa ta yi a yau ina son in yi kira zuwa ga sabbin zababbun shugabannin Najeriya masu jiran gado da cewa muna ƙara tunatar da ku akan cewa lokaci yayi da za ku kawo madafin iko don haka kada ku hau mulki ku saka wa kanku san zuciya da kwaɗayin mulki da san tara abin duniya kuma an tara jama'ar da suka zabe ku saboda waɗanda kuka maye gurbin su waɗannan halayen suka dauka shi yasa suka kasa cika alƙawaran da suka dauka wa jama'a sako daga Aisha binta Abubakar Lawal Jargaba wasika ta ƙarshe kuma ta fito ne daga Shehu Adamu Rijau yace hatara da jam'iyyar APC idan fa baki da gaske ba to rikicin shugabancin majalisar dokoki zai sa tsintsiyarki ta watse tun baki gama shara ba
to da wannan kuma muka zo shirin mu na ƙarshe wato labarai amma a takaice
A yau Laraba ne wata kotun daukar ƙara a ƙasar Faransa ta tabbatar da hukuncin daurin shekara guda da aka yanke wa tsohon shugaban ƙasar Nicolas Sarkozy bisa samun sa da laifin cin hanci da rashawa da kuma amfani da iko ta hanyar da bai dace ba. Lauyan sa ya ce zai yi ƙara zuwa babbar kotun Faransa kuma ya dage cewa Sarkozy bai da wani laifi. Tsohon shugaban kasar mai shekaru 68 ba zai shiga kaso ba har sai an yanke hukunci na ƙarshe kuma idan ta tabbata an same shi da laifi to zai nemi ya cika hukuncin sa na dauri a gida a shekarar 2021 ne dai aka yanke wa Sarkozy mai shekaru 68 da haihuwa hukunci akan laifin kokarin bawa wani alƙalin karamar kotu cin hanci domin samun wasu bayanai akan wata shari'a da ake tuhumarsa da ita wannan dai shine karo na farko a tarihin Faransa na wannan zamanin da aka samu wani tsohon shugaban kasar da laifin cin hanci da rashawa tare da yanke masa hukuncin dauri a gidan yari Sarkozy wanda ya mulki kasar Faransa daga shekarar 2007 zuwa 2012 ya musanta aikata ba daidai ba ya kuma daukaka ƙara akan hukuncin da aka yanke masa na farko a yau Laraba ne dai kotun daukar ƙarar ta birnin Faransa ta amince da hukuncin da kuma daurin a cewar jami'an kotun Shugaban Amurka Joe Biden ya soke balagurinsa zuwa kasar Papua New Guinea da kuma Australia a mako mai zuwa domin ya ci gaba da tattaunawa da shugabannin majalisa akan fadada kofar karar ciwo bashi.
To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu sai kuma a dakatar shirin mu na yau da gobe. Sannan idan Allah ya kai mu da daddare karfe 9:30 agogon Najeriya ne jar kamar da Chadi wanda ya daidai da 8:30 agogon Ghana. Za a ji mu dauke da wani sabon shirin a madadin Baba Yakubu Makiri wanda ya tana gabatar da shirin da wanda ya bada umarni wato Daddy Balawe da injiniyan mu na yanzu ni Zahra Aminu Fage nake muku fatan alheri ku huta lafiya